بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi ɗaya ga watan Jumadal Akhira, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 26 ga watan January shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine majalisi na 79 cikin jeringiyar darussa daga littafin Alfiyatul Hadith ta Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah. مالك نتشي رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وصنفوا فيما أن ابن أخذ أبنك عباس أن الفضل كذا، وإل أم بكر ابنه والتيم أن ابنه مؤتمر في قومي، أما أبو بكر أن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي أتيق وغلط الواسق بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل، ومن أهمه إذا ما أبهما الأب أو جد وذاك قسما قسمين، أن أب فقد نحو أبي العشر أن أبه أن النبي، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطم، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز نو أمر أبا أو جده، والأكثر احتجوا بأمر حملا، والأكثر احتجوا بأمر حملا له آل الجد الكبير الأعلى، وسلسل الآب التميمي فعد أن تسعة قلت وفوق ذا ورد. ما لن يتشي رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، bayani akan riwayar iyaye daga ƴaƴa wa aksu da riwayar ƴaƴa daga iyaye. A bisa asalin ɗabi'a, ƴaƴa ne suke yin riwaya daga iyayensu, saboda iyayensu ne na gaba da su, su ne manya, suke da shekaru, su za su fara yin karatu kafin ƴaƴan. Amma ana samun wani lokaci al'amarin yakan juye uba ya yi riwaya a gun ɗansa. To malaman hadisi suna kulawa da waɗannan ire-iren matsaloli don tantancewa, saboda kada wani ya tunanin an samu kalbi ne a isnadin. Idan ka ga wani shi ne mahaifi cewa daga ɗansa, kar ka fara tunanin cewa a wani tangarɗa ne a cikin isnadin, a daidai ne. To in ka san cewa wani da wani da wani suna da riwaya daga ƴaƴayensu, idan da ka ga irin wannan riwayar baka tantama a kanta. Malam Iraki ya ce wa sannafu, malaman hadisi sun rubuta littattafai fima an ibnin akhadha, akan wurin da ainihin wato an ibnin akhadha, wanda ya karba daga ɗansa. Fima abun an ibnin akhadha, wanda mahaifi ya karbi riwaya daga ɗansa. Ana samu haka al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, ka'adatihi, yana da littafi na musamman akan wannan, wanda ya tattara ainihin wato hadisai irin na mutane waɗanda suke riwaya daga ƴaƴayensu. Daga ciki akwai misali da ake bugawa kullum mai ban sha'awa na Anas ɗan Malik radiyallahu anhu, wanda ke cikin Sahih Bukhari, da ke cewa haddasatni ibnati Umayna, haddasatni ibnati Umayna, ƴata mai suna Umayna, ko kuma ta riwaya Amina, ta bani labari annahu dufina lisulbi, cewa an rufe ƴaƴana na tsatsona ila maqdamil Hajjaj al-Basra, har zuwa sa'ad da Hajjaj ya zo Basra an rufe ƴaƴana bid'un wa ishiruna wa mi'a, ƴaƴana guda 120 da wani abu sun mutu an musu jana'iza. Wannan yana cikin Sahih Bukhari da Anas yake faɗa. ana buga misali kullu shi kaga yace hadathat ibnati anna sannan yana da wata riwaya kutankucin wannan da dai dama waɗanda suke abin nan suke nuna ya ji hadisi ko ya ji wani labari daga ɗayayensa to ana buga misali da wannan shine misali mafi kusa da ake bugawa malam yace fima an ibnin akhadha abu a wurin da mahaifi ya koyi hadisi daga ɗa ya koyi hadisi daga ɗa kamar riwayan Umar dan Khattab daga ɗansa Abdullahi al-Imam al-Hafiz Abu Ishaq ibn Manda ya fita da wasu riwayoyi wanda Umar dan Khattab yayi daga ɗansa ko daga ƴarsa Hafsa ire-iren waɗannan yace ka Abbasin anil fadli kaman al-Abbas annin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu anhu al-Abbas yana riwaya anil fadli daga ɗansa al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma wanda ya ruwaito hadisin wato da aka zo da bayani akan al-jam'u baina as-salatayn fil Muzdalifa hada salloli guda biyu a wurin aikin haji a kwanan Muzdalifa ya ruwaito wannan hadisi shi Abbas daga ɗansa al-Fadl wanda shi kanshi al-Khatib al-Baghdadi ya kawo wannan riwaya a cikin tafsirin shi na riwayatul abai anil abna haka al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin at-Talqih shi ma ya kawo wannan riwaya haka kuma kamar riwayan har ila yau al-Abbas daga ɗayan dan nashi shine Abdullahi dan Abbas wannan daga Fadlu sannan kuma yana da riwaya wata daga Abbas kaza yace haka nan kuma wa'ilun an Bakr ibnihi wa'ilun an Bakr haka nan riwayan wa'il an Bakr daga Bakr ibnihi badali ne kenan an ibnihi daga ɗansa Bakr kenan ya ruwaito hadisai takwas shi wa'il bin Dawud daga ɗansa Bakr ibn Wa'il ibn Dawud yana da hadisai aka ce har guda takwas da ya ruwaito daga ɗansa daga cikinsu akwai cewa hadisin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aulama ala safiyata bi sawiqin wa tamrin cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi walima ga matarsa safiyatu bint huyayyin radiyallahu anha bi sawiqin da wannan wato dambu kenan za a ce ko wa tamrin da kuma dabino walimar da aka yi mata kenan wannan hadisi al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da shi haka al-Imam Ibn Hibban a cikin usayyid dinsa shi ma wannan daga cikin riwayoyin da wannan malami mai suna Wa'il ibn Dawud baban Bakr ibn Wa'il ya ruwaito daga dan nasa shi Bakr din kenan sannan har ila yau da hadisin akhiru al-ahmala fa inna al-yada mughlaqa war-rijla muthaqa hadisin da yazo akan idan an kama bayi a sanya musu abin nan a rangwanta musu kada a ba su wahala da ire-iren suna nan da yawa yace wattaimi to haka nan kuma at-taimi an abi shi ma daga mahaifinsa at-taimi anan yana ishara ga wato Bakr an ibnihi daga ɗansa ko mu'tamir daga ɗansa mu'tamir to at-taimi din shine Sulaiman ibn Tarkhan daga ɗansa mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan ya ruwaito hadisi guda biyu wanda khatibu ya kawo su a cikin littafinsa yana ruwaya daga ɗansa fi qaumin a cikin tarin wasu mutane fi qaumin wato misalai na mutane ire-iren waɗannan da yawa waɗanda in aka bi tarajim ɗinsu za a ga cewa suna riwaya daga ƴaƴayensu suna nan da yawa alal misali kaman Ahmad ibn Shahid ya riwaya daga ɗan shi Muhammad ibn Ahmada ibn Shahid kamar Ishaq ibn Buhlul yana riwaya daga ɗansa mai suna Yaqub ibn Ishaq ibn Buhlul kamar Al-Hasan ibn Sufyan yana riwaya daga ɗansa mai suna Abubakar ibn Al-Hasan ibn Sufyan haka al-Imamu Zakariya ibn Abi Zaida na yin riwaya daga ɗansa Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida haka Sa'id bin al-Hakam al-Misri ya riwaya ga dan shi suna Muhammad ibn Sa'id ibn al-Hakam haka Abu Dawud as-Sijistani sahibul Sunan ya riwaya daga dan shi Abubakar ibn Abi Dawud haka Shuja' bin al-Muhammad bin al-Walid daga dan sa Abu Hisham haka Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi daga dan sa Ar-Ridha haka Muhammad Ali ibn Harb al-Fa'i daga dan sa Al-Hasan haka Ali ibn al-Hasan daga dan shi Isa ga sanan da yawa shi sai ce fi qaumin a cikin tarin halittu kala daban-daban masu yawa da yawa an samu yazo kaca-kaca ba wani abu bane samu malamai suna ambata suna bada labari suna yayata shi amma Abubakar sai ci to amma kaga labarin da ake bayarwa cewa Abubakar wato yayi riwaya anil hamra'i daga ja daga ejja tuji to wannan Aishatu fil habati sauda'i fa innahu labnu abi atiki yace to wallahi wannan kam dan gidan Abu Atiki wa gullital wasifu bis siddiqi wanda ya siffanta wannan yace siddiqu ne Abubakar ne siddiqu ne ya riwayan hadisin habatu sauda'i daga ejja Aisha to wannan wagun nita an kuskurantar da shi Abubakar daga al-Hamra ya zo a cikin riwayoyi da dama ana cewa Aisha radiyallahu anha al-Humaira bit-tasghir al-Humaira shi ya kawo shi anan mukabbaran saboda yanayin ma'aunin waka al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin al-Manarul Munif yana cewa da hadisin da kaje an ambaci Aisha da Humaira wannan hadisin bai inganta ba sai dai an samu wasu ɗaiɗaiwan hadisai sun inganta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi Aisha laqabi da Al-Humaira ejja kamar yadda mu yanzu sai a dinga cewa ana cewa wata mace baturiya saboda tsabar fari ko a dinga cewa mutum kwara ko kuma kaje ana ce mishi malam baki haka to ita ma saboda jar fatar ta tana da fata mai jazir ya tabbata a ɗaiɗaiwan hadisai kamar hadisin da Annabi yake ce mata kyale mu ne ƴata saboda musajala da suke yi da Fatima yana cikin sunanan Nasa'i karanta littafin Adabu Zifafi fi Sunnatul Mutahhara na Ash-Shaykh Al-Albani rahimahullah so wannan ba shine muhimmi bare a takeice to aka ce ya ruwaito hadisi shi mahaifin nata Sayyidina Abubakar Siddiq daga Aisha daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin al-habatu sauda shifa'un min kulli da wanda ya cike Sahih Bukhari bakin algaribi ko ake ce mata algarubi ko ai an san habatu sauda inda ai kowa ya san ta yi black seed ko to shifa'un min kulli da tana maganin kowace irin cuta illa sam in ban da mutuwa wannan hadisi ne tabbatacce hadisi ne mai nuna kaifin ilimi da daukaka da nubuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu turawa da masu bincike akan magunguna da sauransu sun gano abubuwa iri-iri da mahabbatu sauda ta zama yanzu wato wata madda ce mai daraja da kima a kiwon lafiya to wannan hadisi da yazo sai aka ce daga Muhammad dan Abdurrahman dan Abubakar daga Abu Atiq daga Aisha to sai zama wasu sai suka dauka Abu Atiq din nan to babantane to kuma ba haka bane shi sai ya ce wa gullita al-wasifu bis-siddiqi saboda ya zo da cewa daga Abubakar ana mashi alkunya shi Abu Atiq din da Abubakar sai aka ce daga Abubakar daga Aisha sai wani ya tsalle ya ce wannan riwaya ce lil-aba'i anil-abna riwaya iyaye ne daga yaya to ba haka bane shi mai riwayan sunan shi Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar Aisha gogonsa ce saboda Aisha kaga yar uwar Abdurrahman ce ko wace gogoce ga mahaifinsa kakashi ce kenan Aisha yar uwa Abdurrahman ce dan gida Abubakar Abdurrahman dan gida Abubakar ya da ɗa mai suna Muhammad wanda aka haifa a hanyar aikin hajji din nan na ban kwana shi kuma yana da ɗa mai suna Abdullah to wannan Abdullahi ne yake mishi alkunya da alkunyan kakanshi na can sama domin shi ma sai Abubakar sunan shi Abdullahi ko mun gane shi ma sai ana ce mishi Abubakar sunan kakan baban shi haka ne go ko baban kakan shi ina ga aidi ɗaya ne go domin shi sunan shi Abdullahi dan Muhammad dan Abdurrahman kaga Abdurrahman ne kakan shi kenan dan Abubakar to yanzu Abubakarin mahaifin kakan shi ko kuma kace kakan mahaifinsa ko duk ɗaya ne to sai aka zo aka samu shirin suna Abubakar sai kuma aka samu shi irin alkunyarsa to da wani zai an ce an Abu an Abubakarin an Aisha haka aka zo da lafazin an Abubakarin an Aisha kawai sai yace hadha aidar riwayatul abai an al-abna shine ma da yace wa gullita an kuskurantar da wannan fassara wane ne mai wannan fassara wanda wannan fassara ya samu kuskure shine wani malami mai suna Al-Manjaniqi wato daya daga cikin dalibai ne shi a makarantar Ubaidillah ibn Musa daya daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari innan kun tana shi mutumin garin Kufa Ubaidillah ibn Musa duk da yake shi Bukhari ya rawaito wannan hadisin ta Ubaidillah dan Musa din amma bi wasita ta hannun Abubakar ibn Abi Shayba ina fatan mun fahimci wannan jama'a to wannan mutumi shine yayin littafi ko kuma yayin magana yake cewa ai an samu irin wannan latifar anan wajen sai aka kuskurantar da shi al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah shi ya fara kuskurantar da shi inda ya kwararo wannan riwaya a cikin littafin shi din ta riwayatul abai an al-abna amma sai ya ishara zuwa ga cewa to amma wannan kuskure ne ba daidai bane yayin wannan tattaunawar ya fito da abun karara wa aqsuhu sannafa fihi al-wa'ili wa huwa ma'alil lil-hafid al-naqib to aqsu aka san wannan imana dan gida wani ke fada da mu
kace dan gida
Abubakar okay sorry haka ne dan gida Sayyidina Abubakar dan gidan wancan dan gida Sayyidina Abubakar shi aka haifa aikin haji ko dan gida Abdurrahman shi nake nufi jazakumullahu khair wanda ya shiga rigiman nan ta kashe sa ta kashe Sayyidina Usman ko yes wanda aka kashe shi wanda yayi gwamna a kasar Misra zamanin halifancin Sayyidina Ali wanda suka kashe shi su Amr dan As suka sashi a cikin jaki suka kora Allah shi kyauta jazakumullahu khair na'am to sai yake cewa wa aqsuhu sannafa fihi al-wa'ili wa huwa ma'alil lil-hafid an-naqib wa aqsuhu aka san wannan riwayatul abai anil abna shi muka jigo wa aqsuhu da kuma riwayatul abna'i anil aba riwaya ayaye daga iyaye wanda shine asali ko shine asalin sequence na dabi'a riwayatul abna'i anil aba'i tito akasin wannan shi kuma sannafa fihi al-wa'ili al-imam al-wa'ili yayi riwaya yayi rubutu akan sa wane ne al-wa'ili da yayi wannan rubutun shine sai malai yake cewa al-wa'ili dinnan shine watin abin nan bakr ibn wa'il jika ne ga bakr dan wa'il sunan shi al-hafiz Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id bin Hatim As-Sijzi al-Wa'il sunan shi kenan Ibn Kathir ya ambace shi a cikin littafin shi Ulum bin nan a cikin littafin shi na tarihi din can ya ambace shi abin nan a cikin Musnad al-Hadith shi ne Iktisar Ulum al-Hadith ya ambace shi to wannan mutumin shi ya rubuta littafi akan riwayar waɗanda suke da riwaya daga gidansu daga iyayensu ya kawo riwayoyinsu ya ce wahwa irin wannan riwayar ma'alin ɗaukaka ce daraja ce lil hafidin naqil ga ɗa ko jika wanda ke riwaya a ce wannan karatunshi na gidansu ne to wannan wata falala ce mai zaman kanta wanda ba kowa yake samu ba a ce shi malami ne kuma gidansu gidan malamai ne ya gaji ilimi zaka ga ai mutane suna alfahari da irin wannan ko da haka malaman sukan ce al-isnadu nau'ani awali wa ma'ali ba'duhu awali wa ba'duhu ma'ali awali shine wanda ka sani gajeren isnadi ma'ali kuma yace shine an ya kula rajulu haddathani abi an jaddi babana ya koya mu babana ma kuma shi ma baban shi ya koya mishi
yanzu ko hada alqur'ani ce aka ce mutum baban shi ne ya haddasa shi alqur'ani shi baban baban shi ya haddasa shi alqur'ani adabiyance zamu ga cewa yana da wata miza fiye da wanda sai da yaje ya kolanci a Borno yaje ikara aka tura shi suba yayi kazzuwa a abibeji da kira aka samu yayi izu 30 ya dawo haka dai har Allah ya taimaki shetani ya hada ba amma san waye asalin malamin shi ko sun yi yawa malaman ba za a yi tantance a gun waye haddace ba kaga wannan falalar shi bata kai falalar wanda a gidansu aka dandaka mai yakiya kuma a gidansu ma shi ma mai gidansu ne ya mishi to shine yake cewa al isnadu awalin wa ma'alin akwai gajiru shi ma falala ne sannan akwai ma'alin isnadi ne sharafi idan kai karatu a wurin iyayenka da kakanninka yana gaba da wanda ya karatu ba a wurin su ba haka dai suke faɗi inji su wa min ahammihi daga cikin mafiya muhimmancin abinda ake tsayawa a nazarta na riwayar iyaye daga iyaye idza ma ubhima idan ba a ambaci sunayen karara ba an ce an abihi wane wane an abihi an jaddi ba a ambaci sunayen karara na su aba'u al abu aw jaddun ba a ambaci sunan mahaifin ko kakan ba wa zaka qussima shi ma wannan din an raba shi qismaini gida biyu qussima qismaini ai qussima ila qismaini an abin farko na farko an abin fafaf daga uba kawai wani daga baban shi ko haza babun wasi'un akwai su da yawa wanda suke riwaya daga mahaifi da yawa da yawa nahu abul nahu kamar abil ushara abil ushara kamar abil ushara ne asali an yi mishi kasru saboda larura na waka abul ushara ad-darimi an abi shi ma za ka yi hazfin ya'u din maimakon an abihi shi ma saboda inda akwai lugar take faɗan haka anin nabi daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda abul ushara idan nan ba a ambaci sunan mahaifin shi ba kwata-kwata a cikin hanyoyin hadisi shi kanshi abul ushara idan shi ma bai zo ba sai makniyan waye abul ushara sunan shi kenan abul ushara ba a faɗi asalin sunan shi ba an abihi daga mahaifinsa daga manzala sallallahu alaihi wasallama abadan ba ambata ba sai malamai ne garin zakule-zakule da bibiya su suka gano cewa wasmuhuma sunayen su biyu kamar yadda ibnu salahi ya ambata cikin muqaddimarsa ala shahiri isa zance mafi shahara fa alami ka sani cewa usama ibn malik ibn qihtimi haka ake karanta shi bin qihtimi da kasra da dauri sannan kuma da ta kasra da bin qihtimi haka al-imamu ibnu sa'd ya sake nassaba su a cikin tabaqat nashi cewa a cikin tabaqat cikin mujalladi na 7 haka ya hakaito daga wasu malaman shi haka ma aka hakaito ila yau daga al-imamu ahmad ibnu hanbal rahimahullah cewa wannan abul ashara abul usharai sunansa usama an abihi da kullun yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sunan uban nashi wato maliku bin qihtim maliku dan qihtim wallahu ala haka ake karantawa al-imamu ibnu salahi ya bada labari a cikin al-muqaddima cewa ya hakaito wannan wasalin ne wannan babtu din min khatti al-bayhaqi daga rubutun hannun al-imamu abubakar ne al-bayhaqi yace haka ya kwafu inda yake akwai wasu abin nan wasu dabbudin wanda ba wannan ba kamar suna karanta shi da qahqim ko qahbam ko quhqum duk akwai amma dai mafi shahara shine qihtim kamar yadda malam yayi dabbudin su anan wasu kuma suka ce ba haka sunan waɗannan bayin Allah yake ba sunan su shi abul ushara sunan su utarid bin barzin utarid bin barzin barzin haka wasu suka ce ba wancan bane al-imamu abu ahmad al-hakim shi kuma ya zo da wani zance daban cewa ba haka bane sunan cewa yasar ne ibnu barzin ko kuma sinan ibnu barzin da dai maganganu kala daban-daban al-imamu tabarani shi kuma ana shi zancen cewa balazu ne binu yasar ibnu hibbana yace sunan mutumin abdullahi ko kuma ma amiru da haka kaji ya ce a wannan sunan su al-shahiri bisa magana mafi shahara dan akwai maganganun ga sunan akalla wajen guda biyar wallahu ta'ala a'lam bis-sawab to irin wannan wanda aka samu da dai ba a san sunan mahaifin ba kenan ko a ina cewa ake abul usharai an abiyi an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa thani nau'i na biyu an yazi da fihi wato nau'i na biyu daga cikin nau'in da yake cewa qismaini wa thani na biyu nau'i na biyu an yazi da fihi ba'dahu a ƙara fihi a cikin isnadin ba'dahu ba'da abihi din kenan ko mun gane ka bahzi nau amri kaman bahz nau haka ba kan tashi bin naqal bahz nau da bahz ko kuma amru daga amru aban wato au jadda to wajen kowanne ɗaya daga cikin su ya faɗi ƙarin ne bahz an abihi abin da yake nufi kenan amru an abihi an jaddi ko mun ga rubarancin bahzu an abi wai baban bahzu bahzu dan hakim daga babansa hakim daga baban hakim shine muawiya bin haida wanda muawiya dan haida sahabi ne shahir to kaga bahz an abihi au an abihi an abihi shima bahzu daga baban shi baban shi daga baban shi yunka da gwaranci kenan amru an abihi an jaddi amru daga baban shi amru daga baban shi shi kuma baban shi daga kakan amru din ba daga kakan baban amin daga kakan baban ko mun gane kaga wancan aidin zama kakan bahazu din wannan kuma daga kakan baban wannan dai fasara kenan ko kuma a ce ba da yace wasani an yazida fihi badahu ka bazi nau amrin aban au jadda ya zama yana ishara zuwa ga sabanin da aka yi cewa shin wane ne ke cewa an jaddi din jaddi jaddi din ne ko ku jaddul a'la shi sai ya ce au jadda ko ya zama babansa ko ya zama jaddu domin da baba da kaka duka baba ne sannan kuma da kaka da baban kaka duka kaka ne ko duka waɗannan aba'uhum aw abna'uhum duka baba kamar da ake fara gado a ce al-abu wa in ala kaga ai da baba ne da baban shi da baban shi har zuwa Adamu alaihi salam duka babanni ne to wannan wata sarkakiya ce guda ɗaya sananniya yake cewa wal aktharu tajju bi amrin hamla lahu alal jaddil kabir al-a'la wal aktharu mafi yawan malamai kafin mu je nan ana fata dai an fahimci wannan marji'ud damir din ko cewa na farko ya zama libazin wa jaddu shine muawiya ibn haida al-qushairi wanda sahabi ne wanda ko kuma ya zama baba din kamar yadda muka ji da rigingimin da za a iya samu a waɗannan fassarori to shi wannan mahaifinsa haida muawiya bin haida ibn muawiya al-qushairi sahabi ne sananne duk da yake an ce shi haidatu duk da sahabi ne ba yi da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai sahabi ne kamar yadda ruwa a cikin dalailin nubuwa na limamu abin nan al-baihaqi an ce tun a jahiliya ya kasance mutum ne mai wadata yana zuwa aikin hajji yana zuwa da mutane da dama ya sa su yi ta aikin hajji ana addu'a sai yake cewa wal aktharu ihtajju mafi yawan malamai ihtajju bi amrin ay ihtajju bi hadisi amrin hamlan lahu suna mai fahimtar su rike shi kakan alal jaddil kabiril a'la zuwa ga kakan na can sama domin kakan na can sama shine sahabi abdullahi dan abu dan as domin yadda abin yake shine amru bin shu'ayb daga baban shi shu'ayb da amru dan Shu'aib an abihi daga baban shi waye baban shi shine Shu'aib ko gairan muna gani Shu'aib bin Muhammad shi kuma an jaddihi waye kakan shi to jaddi din guda biyu ne ko dai zama kakan amru kaga shine Shu'aib bin Muhammad ko Muhammad kai bin Abdullahi yawa ko kuma ya zama kakan shi Shu'aib ko shine Abdullahi dan Amr dan As wanda lokaci guda shi kakan Amr ne kuma kakan Shu'aib ne kakan Amr ne al-adna kakan Shu'aib ne al-a'la kakan Amr ne al-adna kakan Amr ne al kakan kakan Amr ne al-a'la kakan Shu'aib al-adna to yadda abin ya faru shine a tarihin cikin wanda zamu gamu shine shi Muhammadu idan ka ce Muhammadu ne jaddu hudin to hadisin ya zama mursali kenan amma Abdullahi dan Abu dan As sahabi ne sananne dan shi Muhammadu shi ya haifi Shu'aib amma sai ya mutu da wuri sai ya bar dan shi Shu'aib a gun mahaifinsa wanda shine sahabi ya rike masa da sai ya koya mishi karatun kuma shi kuma ya gada da karatun da sunan shi ne suna Amr dan shi ne suna Amr wanda sunan wani kakan su ne a cikin sama aka saki maimaitawa to ta tabar dai akan cewa manuskar ba duka bace masmu'a akwai wijada a cikin ta amma dai malamai sun yi hujja da ita zamu ji wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi akai yace hamlan ala al-jadd al-kabir hamlan lahu ala al-jadd al-kabir al-a'la suna masu daukan shi a matsayin wannan kaka na can sama to sai aka samu daga cikin malamai waɗanda suka yi magana akai akwai waɗanda na farko sun karba wasu sun raunata wasu kuma sun yi magana hakala wata rana su karba wata rana su karba kamar Imam al-Bukhari yana cewa ra'aytu Ahmad ibn Hanbal wa Ali ibn al-Madini wa Ishaq ibn Rawiya wa Aba Ubayd wa ammata ashabina yahtajjuna bi hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi al-Jalli haka yake fada cewa naga duk daukacin malaman mu na hadisi suna hujja da hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi al-Jalli akwai ta magana da aka hakaito daga Imam al-Bukhari wanda hatta Imam al-Zahabi yayi ta baba akan anya kuwa da aka tambayi Bukhari aka ce Bukhari yana cewa wa ma taraka hadithahum ahadun min al-muslimina faman an-nasu ba'dahu to su waye ma mutane in ba su ba wannan magana tana cikin at-tarikhul kabir da kuma a cikin littafin al-Imam at-Tirmidhi as-Sunan a cikin kitabus salati da ya kawo irin maganganun da yake cewa qala Muhammadun kaza 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 to amma Imam az-Zahabi da yake a cikin sirar al-Amin Nubala sai yake cewa wal Bukhari la yu'arriju ala amri yace ni fa ina ganin anya wa akhafu an yakuna abu isa ya wahima ina jin tsoron kai zama abu sa tirmidhi fa ya kuskure wa illa fa bukhari la yu'arriju ala amri afatarahu yaqulu fa wadda nasi ba'dahu thumma la yatajju bihi aslan wala mutaba kana ganin bukhari yace su waye ma malamai in ba suwa sai zama kuma bai hujja da suwa a cikin asalin sai in shi ko mutaba'atan wannan magana al-Imam az-Zahabi ce danyi ja'idan jaqaba sai ya tabbata Bukhari yayi istishhadi da al-Imam da wannan riwaya kuma yayi hujja da ita amma a wajen sahihi a cikin littafin shi juz'ul qira'ati khalfal imam ya kawo isnadin yayi hujja da shi a cikin sahihi dai bai hujja da shi ba amma yayi ishara zuwa ga haka na istishhadi kamar ta'aliki da yayi a kitabul libas wanda yabo da shi a na ainihin wato hadisin da yace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kudu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhyala ku ci abinci ku sha abin sha ku sanya sutura mai kyau ku yi sadaka da dukiyar ku ba tare da israfi ko wa makhila ko kuma wato alfahari khuyala wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahihi ta wannan tarjuma ta amru an abihi an jaddi bukhari ya kawo shi muallakan a cikin sahihin sa haka majzuma bi in ka karanta ibnu hajirin a cikin at-tagliq wa ta'liq ya kwararo isnadoji kala daban-daban zuwa ga waɗannan bayin Allah wanda ke tabbatar da cewa hadisin ya tabbata da gare shi to kaji wannan daga cikin bangaren malaman da suka ce ana karba kenan wata rana Bukhari ya ciki cewa ila yau kamar yadda ya ambata kamar yadda al-Imamu As-Suyuti ya ambata a cikin Tadribur Rawi cewa wata rana Bukhari ya ci ijtama Ali wa Ibn Ma'in wa Ahmad wa Abu Khaythama wa shuyukhun min ahli al-ilm yatadhakaruna haditha Amr ibn Shu'aib fa thabbatu yace malamanmu su Ali ibn al-Madini sai ya dan Ma'in su Abu dan Hanbali su Abu Khaythama Zuhair ibn Harb kenan da wasu malaman hadisi sun hada aka tattauna akan hadisan Amr ibn Shu'aib yace sai malamanmu suka tabbatar da shi wa zakaru annahu hujja suka ce lalle hujja ne haka limamu Abu Ja'far Ahmad ibn Sa'id al-Darimi shi ma yayi magana yake cewa huwa thiqatul rawa anhu alladhina nadharu fi ar-rijali amintacce ne shi Amr ibn Shu'aib waɗanda suke bincike game da mazaje sun yi riwaya daga gare shi kuma basu ƙaryata hadisin shi ba haka dai malamai da dama waɗanda suke waɗannan maganganu irin su Ibn Khuzaima irin su abin nan Yaqub ibn Shayba da makamantansu to wasu kuma sun raunata daga cikin su akwai Al-Maimuni wanda yake cewa ya ji Ahmad ibn Hanbal ya qulu lahu ashiya'a manakir yana da wasu abubuwa ashiya'u manakir wannan yana daga cikin wanda suka kade waito rauni haka al-ajuri a cikin su'alat na al-imam Abu Dawud yake cewa qultu li Abi Dawud huwa indaka hujja shin abun dogaro ne a gurinka qala la yace a wala nisfa hujja bai ma kare mun hujja ba wannan yana cikin littafin siru alamin nubala da mizan da itidal al-imam az-zahabi ya kawo haka nan shi kuma al-imam ad-darqutni yayi tafsiri cewa inda ya ambaci sunya inda ya ambaci sunan kakan misali in ya ce an abihi an jaddihi abdullahi ibn amr a karba inda bai amsa ba kada a karba al-imamu ad-darqutni haka yayi wannan tafsiri kamar yadda zabi ya ambata a cikin siru alamin nubala haqiqa sannan idan ka gama dudubawa gaba daya sai kaga sai ka dawo kai imamu zabi cewa shine yayi magana mafi zama adalci akan wannan zancen zaka same ta a cikin mizanul ikdal zaka same ta a cikin tazkiratul huffaz zaka same ta a cikin sirr alamin nubala ya fassare magana da yake cewa ala sabili misal ar-rajulu la ya'ni bi jaddihi illa jaddahu al-a'la abdullah ar-rajul wannan mutumin amru kenan baya nafi din yace kakan shi sai kakan shi na can sama shine abdullah dan Umar dan Asad radiyallahu anhu yace wa qad thabata sama'u su'aib walidihi min jaddihi abdullahi ibn amr kuma ya tabbata su'aib baban amr ya ji hadisi daga kakan nasu shine abdullahi dan Umar as yace wa ma alimna bi su'aib ba'sa kuma su'aib ba san shi da wata matsala ba rubbiya yatiman fi hajri jaddihi abdullahi haji magana an rene shi a matsayin maraya a gidan kakansa baban baban shi Amr ibn As Abdullahi ibn Amr ibn As kamar yanzu ne kana da baba kai sai ka mutu da wuri sai dauki kuma yayanka ya rike shi yasa sa makanda shi musu komai kaga shine baban su kuma shine kakan su irin wannan ne yake kan faru idan wani ya mutu da wuri ya bar yaya mahaifin shi na raye ai shine aulabihim ina fatan fahimci wannan to zabi ya ambaci wannan karara yace wa sami'a minhu ya ji hadisi da kakan wa safara ma'ahu suka yi tafiye tafiye tare da su dan haka yace thumma lam najid sarihan sabitan li amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi muhammad ibn abdullah an annabi sallallahu alaihi wasallam ko wancan da yake fada din a ce karara daga kakan shi muhammad mu taba samu ba babu da yanda zai zama an ambaci karara cewa kakan muhammad ne a kakan abdullah ne kullun walakin warada nahu nahu min ashrati ahadisa hayyatuha yace amma an samu hadisi kamar goma da suka zo na tara su wuri daban inji zabi an amr ibn shu'aib an abihi an abdullah ibn amr wanda aka faɗa karar din zabi yace na ma musu juz'i guda na ware su a wuri daban haka dai ci gaba da wannan magana yake cewa ba'du an amr an abihi an jaddi abdullah wa ma adari hal hafiza shu'aib shay'an an abihi muhammad yace ni ban ma san ban da labarin shin shu'aib kafin baban nashi muhammad ya mutu koma ya ji wani karatu a wurin sa ban da wannan labarin amla duk labarin da zabi ya sani na malami bai da wannan labarin yace wa ana arifu bi annahu lazama jaddahu wa sami'a minhu amma na sani inji zabi na sani cewa ya zauna ya dade da kakan nashi kuma ya ji hadisi daga gare shi wannan ya cikin sai alamin dubala mujalladi na biyar da fadan fa'ijin jama'a haka da yago a cikin zalil itidal ya saki ambatan wannan bayani sai yake cewa ma alimtuha sahhat da ya ambaci riwayan riwayatu shu'aibin an abihi muhammadin sai yace ma alimtuha sahhat ban santa da inganci ba fa inna muhammadan domin baban shu'aib din nan muhammadu qadimul wafa ya mutu da wuri wa ka'annahu mata shabban kai ina jin ma matashi ya rasu irin auren farin nan da aka haihu ba a dade ba kawai ya rasu da aka dan shi kenan kwaya da yace da haka daga cikin kuma malaman da suka yi wannan magana baya ga shi suka tabbatafa akan haka kafin shi akwai Abubakar ibn Saburi akwai al-Imam al-Hakim akwai Baihaqi dukkan sun ambaci haka cikin tarjumar da suka yi ma Amr ibn Shu'aib zaka ga wannan bayanai cikin Tarikhul Kabir cikin At-Taqassum ibn Abd al-Barr cikin Sunan Darqutni cikin Sunan Baihaqi dukkan sun kawo wadannan maganganu dan haka magana mafi inganci jama'a shine cewa hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi tabbatacce ne dan haka shi ma sahawi da ya gama duk dabdalar da yayi a cikin wannan littafi nashi mai suna Fathul Mughni sai yake cewa bil jumla adunkule fal mu'tamadu min hadha kulli abinda yake abin dogara a cikin wannan gaba daya al awwal zance na farko shine tabbatar da cewa riwaya Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi tabbatacciya ce ka karanta ta'liqin Ahmad Shakir Ha'ila akan al ba'is al hafiz sharh ikhtisar ulum al hadith na Ibn Kathir wannan karatu ne tsoho da dade an yi shi tun da ina ga ya kamata a ce ma an wuce shi ban san mai da aka na dinga surutu a kan shi na fata mun fahimci wannan to wallahu ta'ala ala sai ya ce a wasalsalan aba wasalsalan abat taymiyu fa'ad ana tasalsuli an samu at-taymi wato abul faraj abdul wahhab bin abdul aziz ibn al harith at-tamimi ya zo da tasalsulin ya'ya da suka yi riwaya wani da daga baban shi har gwiwa tara har gaba tara da dan har zuwa da tara shine ma'anar wasalsalal aba at-taymi abat tamimi yufa antas at ya kirga har zuwa mutum tara malam yace qultu wa fawqa zawarat kai ni inji dan inji wane kenan inji iraki ko yace to ni na cewa ma an samu ma an taba wuce haka ana samu ya wuce haka wane yace daga baban shi shi ma daga baban shi har mutum tara har a wuce haka amma zaka samu akwai nakara a ciki alal misali yanzu wannan da yake kwatanci abin nan abul faraj abdul wahab ibn abdul aziz ibn al harith ibn asad ibn al layth ibn sulaiman ibn al aswad ibn sufyan ibn yazid ibn ukayna ibn abdullahi al-taymi al-hanbali haka ibn salayya ya kawo shi wanda ya zo na abagadaza ya karanta yayi wa'azi a jami'ul mansur na abagadaza haka khatibu ma ya kawo da yake cewa hadathana abdul wahhab shi kuma yake sami'tu abi abul hasan abdul aziz yaqulu sami'tu abi ababakar al-haritha yaqul sami'tu abi asadan yaqul sami'tu abi al-laytha yaqul سميت أبي سليمان يقول سميت أبي الأسود يقول سميت أبي شني أبو سفيان يقول شكما يقول سميت أبي يزيد يقول سميت أبي أكينة يقول سميت علي بن أبي طالب وأرسل إلى عن الحنان المنان فقال سيكي الحنان الذي يقبل على من أعرض منه shine wanda in kake kula shi shi ya kula ka wal mannanu alladhi yabda'u bin nawali qabla su'al wanda ke bada kyauta kafin a tambaye shi wannan isnadi yana cikin tarihu bagdad cikin mujalladi na 11 shi da kanshi katsubu da ya kawo sai ya ce wa sanaduhu halik isnadin wanda halakakke saboda mutane ne wanda ba a san su can da ya ce qultu ni malam iraki na ce wa fawqa zawarat fauka hadha warad shine an samu mutum 12 wanda suka zo da irin haka da yake bada labari a cikin atraf na ainihin iraki da kanshi yake fada cewa fa hadathani fi ma akhbarani abul maali ibnu dhahabi akhbarana abu huraira ibnu al-hafid akhbarana al-baha'u abu muhammad ibnu asakir al-karima ibnati abdul wahhab huduran wa ijazatan قالت اخبرنا مسعود بن الحسن الثقفي والقاسم بن الفضل الصيدلاني وعبد الحكيم بن ظفر ومحمد بن علي بن محمد قالوا أخبرنا رزق الله ابن عبد الوهاب التميمي سميت أبي أبا الفرج عبد الوهاب دونت إسناد فأتف زوا كرشي كم غاني زوا غا شوى دق أبو الحيثم يقول سميت أبي عبد الله يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما استمع قوم في ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة سيتي وسنده كما قال الألاء غريب جدا جدا متن يعني هذا أصلي أما أن إسناد يعني غريب قري تندع كم وانشان داك تي رزق الله إنا وما لم يني دعس كم ما لمن هنابلا أزام نش مشهوري دعس كم من يم ما لم يدا أك جبات دسو أك علومي ديوا وندير سكات تريه كل التمانين دتقص بابنشي ده تي رزق الله دعس بابنشي عبد الوهاب بن التميمي شما ما لم يني شهرري أما كاكن شن سونا عبد العزيز متكلم فيه كثيرا مع إمامتي وشهرتي أن شيء اشتهر بوضع الحديث تدغنكما وبقية آبائه مجهولون دك صورا قبع أوك شكوان لأك صورا قبع أوك لا نفرقوا مالمي بابا ما مالمي كاكنكما ميكير حديث لأك تندغن الله يسام مطلع ببدا لا أدعك تفو صورا كما مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا ba a tabbajin labarin su a littafin hadisi da fan tarjuma ba kaga wannan ya zama ba wani abin alfari game da shi ina ba ta mun fahimci wannan so akwai ire-iren su wannan da dama zaga malamai suna kawo su a cikin musamman da tafai muqawwalat da labarai da makamantan su ana yawan kawo su al-imam ibnu abi khaisama ya rubuta littafi juz'i fi man rawa an abihi an jaddihi wanda malamai suna ganin kamar shine farkon wanda ya ware waɗannan ire-iren tarjumomi da littafi a kansu sannan al-imam al-mizzi mizzi dai wannan gagargasan malamin nan yana da littafi akan haka wanda da ya rubuta shi sai ya aika wa malamin sa al-hafiz al-dimyati yace gashi na algata malam a sa mana albarka a wannan littafin ana aka ji labarin littafin ya isa kasar misra daga dimashqa zuwa gun dimyati sai dan abun malam dimyati ai aka san littafin yace ga littafin da dalibi na wanda ya rubuta ya gwada wa mutane sannan akwai al-imam al-ala'i wanda ya rubuta littafi mafi tattara bayanai wanda da shi ake dogaro shine al-washy al-mu'lim fi man rawa an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suna da gaskiya littafin da ake dogaro da su a wannan fanni sannan akwai littafi ma wani daban shine wanda khatib ya rubuta mun ubace shi a baya ko riwayatul abai an al-abna yas na khatib kenan da wasu dai waɗanda daga baya suka yi ayyuka kwatankwacin waɗannan babuka na ire-iren waɗannan hadisaiya ko tarjumomi waɗanda suna daga cikin abinda malamai suka ba su muhimmanci domin fahimtar asalin yadda abin yake kar a zo ana tatabarza wajen gane hadisin wani ko akwai inkilabi a cikin sa zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik